أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله muna ma Allah subhanahu wataala godiya da ya sake tara mu a wannan yammaci na Laraba domin ci gaba da karatu wanda muka saba na mako mako khawatul Qur'aniyya yau muna 26 ga watan Zulqa'da hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 447 wanda daidai da 13 ga watan 5 2026 muna cikin suratu Hud alaihi salam sai wanda ya wuce mun tsaya aya ta 36 7 9 mun karanta su kenan ya insha Allah za mu sake karanta su sai mu tashi anan nan ma
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim am yaquluna iftara qul iftaraytuhu
وأوحي إلى نوح من كرت تاتنج
وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإن نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم
نعم الله سبحانه وتعالى جاءت وأوحي إلى نوح كان بيان تاريخ النبي نوح عليه السلام ده الله سبحانه وتعالى كما لاباري ده أبندا mutanen shi suke bashi bayani akan cewa a kawo musu azaba ba za su yi imani da shi ba idan shi manzon Allah ne waɗanda suke tare da shi to ya musu arziki mana su zama manyan mutane kuma ya kamata a ce ya mallaki wani abu na Ubangiji subhanahu wataala na amfanarwa ko cutarwa shine arzitawa yace musu ni ba san gaibi ba kuma ni ba na mallake da wani abu na Ubangiji to shine sai Allah subhanahu wataala yace sai aka ma annabi Nuhu wahayi kana ana ta jayayya su suna fadi shi ma yana fadi annabi Nuhu alaihi salam yana karanta musu ayoyin Allah su kuma su ma suna maidawa qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara annabi Nuhu a suratu Nuhu alaihi salam me yake cewa ya Allah na kiraye mutane na dare da rana yace wa inni kullama da'awtuhum duk lokacin da na kiraye su ja'alu asabi'ahum fi azanihim sai su dauki hannuwansu sa cikin kunnensu mana kenan wai kada ma su ji ayar da yake karanta wannan sako na Ubangiji subhanahu wataala to shine sai Allah ya ma annabi Nuhu wahyi wa uhiya ila Nuhi aka ce mushi annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman kenan su daga yau adadin musulman da suka musulunta ya cika Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mushi daga yau babu wanda zai musulunta sai in da mancan mai imani ne kenan yanzu annabi nuhu alaihi salam Allah ya bashi wani lamunin akan cewa wa'azin shi ya isa wanda suka yi imani sun imani yace illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun kuma kada ka zamanto mai yanke mai yanke kauna da abin da suke aikatawa yace wasna'il fulka to kenan yanzu Allah yayi niyya zai musu azaba daman kullun sai su rika cewa annabi nuhu wa'azinka da kake in gaskiya ne ubangijinka idan gaskiya ne ya mana azaba mana tunda mun ki imani da kai mun ki gaskata ka to shine sai Allah ya ce mushi ya annabi nuhu ka kera jirgin ruwa bi ayunina wa wahayna Allah ya ce muna kallo kuma za mu maka wahayi mana kenan za mu karantar da kai yaya za a yi wannan jirgin ruwa wala tuqatibni fil ladina zalamu idan azaba tazo Allah ya ce in ta kama wanda ta kama to Allah ya ce ma annabi nuhu kada ka muni magana ga waɗannan da suka zalunci kansu innahum mughraqun lalle tabbas za a durmiyar da su to haka kuma ta faru annabi nuhu sai ya shiga aikin da Allah ya umarni da shi shine ma'ana kenan ya samu itatuwa ya samu katattaki ya samu kusosi wanda da shi ne zai yi wannan jirgin ruwa wa yasna'ul fulka annabi nuhu yana cikin aiki na kera jirgin ruwa wa kullama marra alayhi mala'un min qaumihi sakhiru min duk lokacin da wasu jama'a suka zo za su wuce annabi nuhu yana cikin aiki na kera jirgi sai su rika mishi izgili sai ce ya kai annabi nuhu ai da ma jirgin ruwanka ka shiga yi tunda ka shiga wa'azi kai kuma ai bai kamata ba ga abin da ya kamata kai kaga mu ba ma za mu yi imani da kai ba kuma suke mishi maganganu marasa kyau to shine sai Allah ya ce qala in taskharu minna sai annabi nuhu ya ce in kuka mana izgili a yau kuna ganin za ku iya faɗin abin da kuka ga dama fa inna naskharu minkum mu ma tabbas akwai wata rana wanda za mu muku izgili kama taskharuna kamar yadda kuke mana izgili a yanzu izgilin na duniya wanda kenan idan suka hau jirgin ruwa za su musu izgili duk wanda bai hau ba halaka zai ko kuma gobe kiyama dan aljanna idan ya shiga aljanna ga wannan dan wuta ne ga wannan dan aljanna ne kenan kaga dan aljanna shi yake da jin dadi da kuma farin ciki fa sawfa ta'lamun Allah subhanahu wa ta'ala ce asanni za ku sani man ya'tihi azabun wane ne azaba zai zo mishi ya kuzihi kuma ya walakanta shi wa yahillu alaihi azabun muqim kuma azaba madawwamiya za ta tabbata akan shi wannan shine abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba annabi nuhu alaihi salam alƙawalin cewa ba za su yi imani ba sai Allah ya ce mishi wasna'il fulk to wannan ma'ana da Allah ya ce bi ayunina wa wahayna mala ya ce ai bi ma'ana ta'alimuna laka bima tasna'uhu Allah ne ya karantar da shi yanzu za a yi ko malaika jibril ya ce nan za a yi kaza nan za a yi kaza har aka kera jirgin ruwa wala tuqatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun wannan gaba sai imamu katada yake cewa kana quluha 300 zira'i fi ard 50 shi wannan jirgin ruwa da annabi nuhu alaihi salam ya kera shi tsawon shi kusan zira'i kenan 300 amma fadin shi kuma zira'i 50 haka aka kera shi ba karamin jirgi bane wa adil hasani imamu hasan basri yake cewa quluha 600 zira'i wa arduha 300 tsawon shi ya kai zira'i 600 fadin shi kuma ya kai zira'i 300 yanzu imamu hasan basri to malamai sun yi kokarin fadin yanda tsawon shi yake da kuma fadin shi tunda abu ne na ijtihadi abu ne wanda hatta inda jirgin ya zamna da Allah subhanahu wataala yake cewa wasa ala judi a gaba da zamu karanta to a ce a wuri kaza ne wasu malamai su ce a wuri kaza ne to saboda haka kenan wannan kokari ne na malamai Allah subhanahu wataala ya ji kansu rahama kuma ya ba su lada qalu wa kuma sai suka ce wa kana irtifa'uha fis sama'i 30 zira'an wasu malamai suka ce zira'i 30 ne tsawon shi sama salasu tabaqatin an samu hawa uku kenan jirgi ne mai hawa guda uku yaje fa sufula lidawab wal hushub wal wuhush nan kasa sai aka bar madabbobi da namun daji da wane ne duka da su kura da su akuya a wuri ɗaya suke zaman lahiya ake wal wusta lil insani tsakiya kuma sai aka sama dan adam su suda tsaka annabi nuhu da sauran mutane wal ulya lit tuyur suko tsuntsaye da sauran su aka samu can sama za su iya tashi za su iya dawowa wa kana babuha fi abdiha wa laha ghita'un min fawqiha mutabbaqun 'alayha yana da kofa a tsakiya kuma yana da marhi a sama haka Allah subhanahu wata'ala ya umurci annabi Nuhu alayhi salam ya kera wannan jirgi to lokacin da annabi Nuhu yake kera jirgi suke mishi izgili shi kuma sai mai da musu amsa akan cewa lalle tabbas shi ma akwai ranar da za ta zo shi ma zai mai da musu izgili to wannan duka yana daga cikin al'adu wanda suka wuce mafi yawa kafirai wanda ba su da imani abubuwan da sai aikata wa masu imani sai kaga abin yana maimaituwa wannan annabi idan ya zo abin da za a gaya mashi da irin izgilin da za a mashi sai ka ce wani annabi ya zo ma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma haka mashi irin abubuwan da za mu karanta na annabawa daban-daban to za ka cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma an mashi haka to babban darasi anan shine tun daga manzonmu tsiran Allah da mun tabbata a gare shi ana bashi hakuri ne dan a nuna mashi ba shi kadai aka ma ba dan a mashi tasliya kenan mutum ya a samu na dauke kewa na cikin zuciyar shi manya-manya mutane ya so su yi imani ba su yi imani ba shi ma na annabi Nuhu alaihi salam manya-manya mutane su ma sai haka suka ce a kori talakawa su manya ne sai su zo su yi imani shi ma haka annabi Nuhu haka mutane suka ce to haka shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to inda zaka nana ta kadiba tahiyya ta ubangiji subhanahu wataala ko kuma addinin Allah to zaka yana da irin wannan kalubale to wannan kawan ba da hakuri daga masu imani cewa abin da ya faru ya faru shekaru aru kene abin da ya dace shine duk mai imani ya hakuri dan samun ladan abin da Allah subhanahu wataala zai ba masu imani na'am ta idza jahuru
hatta idza jaa amruna wa faratan qul nahmil fiha min kullin zawjayn ithnayn wa ahlaka illa man qad sabaqa alayhi alqawl wa man aman wa ma amana ma'ahu illa qalil
na'am Allah subhanahu wa ta'ala sai yake cewa hatta idza jaa amruna har sai da lamarin mu yazo lamarin mi kenan lamarin halaka su tunda an ce yanzu babu imani annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman kenan shi annabi Nuhu dama an riga an bashi labari kuma an bashi labarin yaya abun zai faru wa faratan nuru sai abinda yake huru za a ce ko kuma inda ake gasa wani abun gasawa ko kuma irin abin da tanderu wanda za a gasa waina ko kosai ko abin da ya kama da wannan shi dai Allah alamar da ya ba su yace inda wuta take za a ga ruwa ya fito daga wurin duk inda ke da wani zahi duk inda ke da wani ruwa wanda ba su haduwa ka san da ruwa da wuta ba abokan juna bane in da ya zo dole ya kusa in wuta tana nan to ruwa tana zo yana zuwa zai lalata wannan wuta to shine sai Allah ya ba su wani alama annabi Nuhu ya duk lokacin da kaga mai gasa waina tana gasa waina sai ga ruwa ya huto daga wannan murhu to shine sai ce mishi qul nahmil fiha min kulli zawjayn ithnayn to kenan lokaci yayi wannan kamar wani wanda fasa ne aka bashi cewa wannan yana yi to kaje ka dauki komi halitta biyu namiji da mace min kulli zawjayn ithnayn wa ahlaka kuma haka suma iyalinka illa man sabaqa alayhi alqawlu wa man amana ko kuma wa ahlaka sai aka halaka kenan yanzu an dauki mutane an dauki dabbobi tsuntsaye komi an dauki auren raki to sai Allah ya halaka waɗanda suka halaka illa man sabaqa alayhi alqawlu wa man amana sai wanda mana kenan magana ta ubangiji alqawli ya daga ya wuce wa man amana da kuma wanda suka imani wannan su sun tsira Allah ya tsiratar da su amma idan ba su ba to babu wanda zai tsira sai kuma Allah yake ba mu labarin cewa wa ma amana ma'ahu illa qalil kenan dukkan wannan jimawa da annabi Nuhu yayi shekara 1000 babu 50 amma Allah ya ce da suka imani da shi sai ɗan kadan illa qalil to wannan izina ne ga duk mutum mai bin hanyar Allah kada kai la'akari da wani yawa ko kai kadai ne ko ku biyu ne shine salafus salih suke cewa al jama'atu mawafaqal haqq. In ana magana akan jama'a ba wai yuba irin wannan mutane jama'a aka ce mawafaqal haqq abin da daidai da gaskiya. Ibn Mas'ud yake cewa walau kunta wahada koda kai kadai ne, yanzu misali a samu mutane wajen miliyan 100 amma akan shiriri ta suke ba addinin Allah bane, babu ruwansu da Allah, babu ruwansu da manzon Allah, babu ruwansu da addini, sai aka samu mutum guda mai addini, to shine jama'a. Wancan duka taron iska ne, taron shara ne. Shi yasa Allah yake cewa inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan. Annabi Ibrahim a lokacin shi da Allah ya aiko shi kadai ne mai imani, yayi wa'azi tun daga baban shi ya fara yake ta wa'azi, a ƙarshe ma suka ce za su kona shi, za su mishi azaba. To sai Allah ya ce shi Ibrahimu shi kadai alaihi salam shi ya zamanto jama'a, su wadancan mutane dukan ba a kiransu jama'a. Idan nan mai imani abin da ya kamata ka yi la'akari da shi, menene gaskiya, ina ne hanyar gaskiya take. Mala ya ce hazihi almau'ida min Allah ta'ala li Nuh alaihi salam idza jaa amrullahi min almatar. Allah ya ma annabi Nuh alƙawari cewa idan ruwa ya zo to shikenan azaba da za a musu kenan. Qala ta'ala fa fatahna abwaaba as-samaa'i bima'in munhamir. Allah yace da al'amarin yayi sai muka bude kohohin sama, suratul qamar kenan, ruwa yake ta zubowa, ruwa irin na da ba malam ba washe kita kamar da bakin ƙwarya. Yace wa fajjara al-ardu 'uyunan faltaqa al-ma'u 'ala amrin qad qudir. Sai kuma aka bude na ƙasa, yanzu kamar daki ne a ce akwai famfo daga sama, famfo daga ƙasa, sai ka kunna na ƙasa yana zuwa da ƙari, ka kunna na sama. To haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ma duniya, ruwa na ƙasa yana hutawa, ruwa na sama yana hutawa. Faltaqal ma'u, sai waɗannan ruwan guda biyu suka haɗu ala amrin qad qudir. Kenan yanzu in dai ba wanda yake bisa wannan jirgi na annabi Nuhu ba, to babu wanda ya tsira. Wanda Allah subhanahu wa ta'ala wa farat tanur, idan tanderu ko kuma huru ya kece da ruwa, shi ne Abdullahi ibn Abbas an yi ruwaya daga gare shi yake cewa at-tannur wajhul ardi, kenan ƙasa za ta riƙa huddo ruwa. Yace ay saratul ardu uyunan tafur, sai ƙasa ta zamanto ido, ido na ruwa kenan wanda baya tsayawa. Hatta fara al-ma'u min at-tananir allati hiya makanin nari, har sai da ruwa ya tahotowa daga murhu murhu ko kuma mu ce wurare daban-daban inda ke da wuta, to sai ruwa ya tahotowa daga wurin. Kaga wannan shi ma mu'jiza ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, dan Allah ya nuna alama cewa shi shine abun bauta, shine mai iko subhanahu wa ta'ala. Imam Ibn Kathir ya ce wa hadha qawlu jumhur as-salaf wal ulama wal khalaf, kusan malamai duka haka suka tahi akan cewa ruwa ya huto ne daga ƙasa, ruwa ya huto da inda ke da ruwa. Fahina idhin amara Allahu Nuhan alayhi salam an yahmila ma'ahu fi safina. To duk lokacin da annabi Nuhu Allah dama ya bashi labarin shi da mutanen shi, in dai ruwa ya huto daga murhu, to kawai ka dauki biyu 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 mace da namiji ka dora. Yace min kulli zawjaini sinai. To wannan shine alama da Allah subhanahu wa ta'ala ba annabi Nuhu, kuma annabi Nuhu haka ya aikata. Aka zo aka yi ta shiga jirgin ruwa, aure guda biyu biyu. Yace wa ghayruha min at-tananiri, sai mala yace wa ahlaka illa man sabaqa alayhi al-qawl, illa man sabaqa alayhi al-qawl. Yace minhum mimman lam yu'min billahi fakada ma minhum ibnu, kuma sai zamanto daga cikin waɗannan wanda ba su imani ba akwai ɗa na annabi Nuhu wanda ake ce mishi yam, allazi in azala wahdahu, shi ana ta hawa jirgin ruwa kawai sai je koma wani wuri ya tsaya, tunda shi da wani ba mai imani ba ne. Wa imra'atu nuhin wa kanat kafira, kafiratun billahi wa rasuli, haka kuma matar shi annabi Nuhu ita ma bata yi imani da Allah ba, ta yi kafirce ma Allah, kuma ta kafirce ma manzon Allah shine mijinta annabi Nuhu alayhi salam. Sai ya ce wa man amana ay min qaumika, wa duk wanda ya imani. Sai kuma Allah ya ce wa ma amana ma'ahu illa qalil. Abdullahi ibn Abbas yake cewa kanu 80 nafsan minhum nisa'uhum, maza da mata idan aka gama su, yace dududu ba su wuce ba mutum 80 wanda suka yi imani. Duk waɗannan gaba ɗaya da hammatar shi har ɗan shi sun kasa imani. Allah subhanahu wa ta'ala bai sanya su ba daga cikin masu rabo. Kabul Ahbar yake cewa kanu 72 nafsan, yace su 72 ne. Wa qila kanu 10, wasu malamai suka ce ma kawai duka ma ɗa 10 ne. ba su da wani waya yawa wallahu a'lam. Wanda yake karantar da mu lalle ne Allah madaukakin sarki shi yake shirarwa, amma idan ba haka ba mata ta annabin Allah kaga ya kamata ta yi imani, kuma haka da na annabin Allah shi ma kamata ta yi imani. To wannan yake nuna ka cewa Allah subhanahu wataala shi yake shirarwa, kuma wannan rabo ne. In ka ganka da imani kana bin addini, ka imani da Allah, ka imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, to wannan rabo ne daga wajen Allah madaukakin sarki, ya zabe ka ka kasance daga cikin masu imani. Amma idan ba haka ba, akwai masu daraja, akwai masu girma, akwai masu matsayi, akwai masu mutunci, amma a nan duniya, amma a kiyama ba su kai fiffiken guda ba daraja, ba su da wani daraja daidai da abu dan karami, saboda mai rashin imani da Allah da kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Abu na biyu kuma sai mu fahimci, sai mu fahimta anan cewa da Allah subhanahu wataala ke cewa a gobe kiyama, fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaaluna, babu dangane wane dan wane, wane jikan wane. Kaga nan so da yawa masanyoyi na dariqu sufiya ko kuma dariqa tijaniya da sauransu sai su rika cewa in dai kai dan shehu ne to kawai ka tsira, to ga dan annabin Allah bai tsira ba, annabi Nuhu alaihi salam, ko kuma a ce in kai dan gidan shi, ko kuma a kana tare da shi ko ka gan shi, to ga mata ta annabin Allah wanda a gidan shi take tare da ita su ci abinci, amma kuma kana ga bata imani ba, kuma imani da annabin ta, imanin da annabin yake tare da shi na karfin cewa a lokacin, a wannan zamani shine zababben Allah shi kadai, dan duk lokacin da Allah ya aiki wani a wani zamani to shine zababbe, to Allah ya zabe shi daga sama, saman bakwai aka aika miki da sako, amma bai amfani dan shi ba, dalilin bai da imani, bai amfani matar shi ba, dalilin ba ta da imani. To kai yanzu kaka zaka zamna ka kasa yin aiki ka ce wani shehi a gobe kiyama zai kai ka aljanna, ko kuma a kai dan wane ne ko kun ga da imani, to kaga wani daga kurakure ne, kowa babu abinda zai tseratar da shi daga wuta zuwa gida aljanna sai aikin kirki da kuma biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Manzo sallallahu alaihi wasallama yayi magana kwatankwacin irin wannan, yace ya al-Abbas, ya kiraye babban shi al-Abbas, ya kiraye diyan shi Fatima, ya kiraye amma shi, manzo yake ce musu kowa ya sayi kanshi, ishtaru anfusakum fa inni la ughni ankum min Allah shay'a, kowa ya zo ya fanci kanshi a daga azaba Allah, kene ya imani ya aiki mai kyau, yace musu a gobe kiyama bana amfana muku komi. To kaga kenan wannan shine imani, wannan shine addinin Allah. Amma duk lokacin da kai saki kai ka ce wani zai maka, to a gobe kiyama lamarin ba irin wanda ka sani bane, ka dai iya bayani anan ka ce za mu yi kaza ko za mu gamu da wani, amma a gobe kiyama ai maganan ma ba kowa bane, sai Allah ya bada izini za a yi magana, sai Allah ya bada izini za a je wuri kaza, sai Allah ya bada izini za a yi abu kaza, to balle kai ka ce a gobe kiyama ga abin da za mu yi. Kaga duk mai hudin wannan bai san menene kiyama, ya kamata ya karanta ayoyi da hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake bada alamomin kiyama, wanda suke tsorotar da mutane wai kafin ma kiyama ta zo, akwai alamomi manya manya, akwai alamomi kanana, akwai alamomi wanda idan suka faru to kadan ya rage, akwai har alamomi wanda idan suka faru kiyama ta zo. Haka manzo Allah ya yi bayani hadisai da dama, amma mutum bai san kiyama ba, bai san me za a yi ba, sai ya rika wadin maganganu. To irin wannan hadisin su ya kamata a ce mu karanta, mu san wata irin akwai fitintunu wanda su kawai gabaci ne ma kawai kiyama ce, fitintunu ne iri kala kala daban daban, wasu sun zo sun wuce, manzo Allah ya bada labari kuma sun abu, wasu kuma suna nan suna abkuwa, wasu kuma a gaba za su abku. To dan haka kenan ashe kowa ya kamata ya ma kanshi kiyamul layl, akan cewa ya fanshi kanshi, ya fito da kanshi daga wuta zuwa gidan aljanna da umurnin Allah da kuma bin umurnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, da aikata ayyuka wanda masu kyau. Kenan wannan annabi Nuhu dan shi bai imani ba, matar shi ba ta imani ba, yake nuna mana kenan Allah shi yake komi subhanahu wataala. Allah shi da mu zuwa ga hanya madaidaiciya. Na'am.
Wa qala rukabu fiha bismillahi majriha wa musaha inna rabbi laghafurur rahim. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال تعاوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.
نعم الله سبحانه وتعالى وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. سي الله سبحانه وتعالى يا نبي نوح كو هاو wannan jirgi kenan tunda wafaratan nur wuta ruwa ya huto daga wajen wuta kenan alama ta zo yanzu ruwa zai gama duniya to shine sai Allah ya ce irkabu ku hau fiha bismillah kenan ku yi bismillah majriha wa mursaha in aka ce bismillah kawai sai ya rika tahiyya jirgin ana ta tahiyya in za a yi kwana bismillah in za a je a tsaya wa mursaha haka shi ma annabi nuhu sai ya ce bismillah kenan bolan kin tukin kawai shine bismillah inna rabbi lagafurur rahim annabi nuhu sai ya ce lalle ubangiji na lalle ne tabbas mai gafara ne ko mai jin kai ne wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal to yanzu shikenan sai ka sawara akan ka annabi nuhu ya kwashi duk mutanen da Allah ya ce ya kwasa daga ma'auratayya biyu an hau ana tahiya ruwa ya cika duniya to ga jirgin ruwa yana yawo kai ka ce kamar wani katon dutse wanada nuhu ibna sai annabi nuhu ya kira dan shi kenan wannan dan shi wanda bai imani ba gashi nan kenan soyayya ta tsakanin da da uba shi gashi a can su gasu a jirgin ruwa kuma ruwa yana ta kadawa yace ya kai dan dana ka zo mana wa kana fi ma'zilin yana can wani wuri ya kebance shi kadai ya bunayya annabi nuhu yace ya kai dan dana irkan ma'ana zo ka hau jirgin ruwa tare da mu wala takum ma'al kafirin kada ka kasance daga cikin waɗanda suke kafirai ne kun ga wannan kamar zai nuna cewa annabi nuhu alaihi salam bai san ba cewa bai imani ba ashe kenan munafuta shi yake munafiki ne yana nuna ma uban cewa shi mai imani qala sa'awi ila jabalin yace ni zan je wajen wancan dutse yaga wani katon dutse ji yake irin ruwa ne ruwa na al'ada wanda ruwa ne kawai zai zo ya cika kasa ya gangara ya shiga cikin kwari yace zan je wajen dutse saboda dutse yayi karhin ruwa zan je can sama in hau ruwa yana karewa zan sauko in ci gaba da rayuwa sai annabi nuhu alaihi assalam yace mishi ina yace ya asimu min al-ma'i shi wannan dutse shi zai kare ni daga wannan ruwa dan ya halaka da qala sai yace la asimal yawma annabi nuhu yace ma dan shi yau ba wani wanda Allah zai kare yace min amrillahi illa man rahima sai Allah wanda sai wanda Allah ya ji kansu su waye wanda Allah ya ji kansu ne masu imani wanda suke cikin jirgin ruwan nan in ban da su babu wanda zai tsira suna cikin tattaunawa ya daddana zo mana a ni zan je can kawai sai igiyar ruwa ta zo wahala bainahumul mawju sai igiyar ruwa ta zo ta raba tsakanin annabi nuhu da shi da dan shi fa kana minal mughraqin sai wannan dan ya zama to daga cikin wanda suka turmiya marasa imani to wannan yake nuna cewa Allah subhanahu wataala a wannan halaka su da akai Allah ya nuna aya ta mamaki domin a ce ruwaye sun wuce duk wani dutse da kai tsammani ruwa ya tokare sama da ƙasa to ba karaman aya bace mala ce qulu ta'ala ikhbara annuhu alayhi salam lillazina amara bi habsihim ma'ahu fi safina Allah ramu labarin annabi nuhu a wannan ayu guda uku da wanda Allah yace ya hau jirgi tare da su sai Allah yace fa iza stawaita anta wa man ma'aka wata sura Allah yace ya kai annabi nuhu kenan idan ruwa yanzu ya daidaita wancan kafure duka an halaka su ana so za a zamna a wata duniya sabuwa yace wa ma'aka anil fulki fa qul alhamdulillah kenan kuwa sabka yanzu shikenan Allah ya halaka wadancan yanzu an zo inda za a sabka a wata rayuwa sabuwa sai Allah yace musu sai ku ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah alladhi najjana min alqawmi adh-dhalimin Allah da ya tsayar da mu daga mutane wanda suke azzalimai sune wadannan sauran mutanen wanda suka kasa imani walihaza mala yace dan haka tustahabbu at-tasmiyatu fi ibtida'il umur dan haka ake so mustahabi ne idan bai zama dole ba yana daga cikin abu na imani tarbiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk idan mutun zai fara abu yace bismillah kowace irin aiki ne zakai kai daidai da ka kunna hutula a daki bismillah ka kashe ta bismillah zaka shiga duk wani zikiri shine wani hadisin sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk abinda ba fara shi da bismillah to yankakken albarka wannan abun albarka shi ba cikkiya bace duk abinda zai ayi bismillah in za fara bismillahir rahmanir rahim ko kuma bismillah mala yace inda rukubi ala safinati wa ala dabbati kaga wajen hawa bismillah majraha wa mursaha haka ne suke tai kenan wannan bismillah abu wajen abun hawa da zikiri na abun hawa da kuma hawa in jirgin ruwa ne in mota ce in mashin ne in ma menene Imam Tabari yayi ruwaya daga Abdullah bin Abbas daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa amanu ummati min al-gharq idza rakibu fi as-sufni an yaqulu bismillah wama qadarullah haqa qadari yake cewa abinda yake na aminci ga al'ummata idan saho jirgin ruwa to sai bismillah bismillah majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim yace inna rabbi laghafurur rahim munasibun inda zikril intiqami min al-kafirina bi igraqihim ajma'in da Allah yace inna rabbi laghafurur rahim wannan sai daidai da yanda Allah ya halaka su kaga wadannan suke jirgin ruwa wanda suka tsiran nan Allah ya ji kansu kuma Allah ya musu rahama kina duk mutumin da yake son rahama Allah da kuma tausayi nashi madaukakin sarki da kuma gafarar shi to yayi kokarin yin imani ya bi manzon da Allah ya aika zuwa gare shi yayi imani da shi kuma yayi imani da dokokin Allah lalle tabbas Allah subhanahu wataala zai sa shi daga cikin bayuwan da suke nagari wartafa alaiha bi 15 zira'an yace wa hiya tajri bihim fi mawjin kaljibal wannan jirgin ruwa tana tahiya shine sai suka ce sai ta zamanto irin saman da tai mana kenan yanda ta bar kasa ya kai zira'i kusan 25 ko kuma zira'i 15 wa qila bi 80 milan wasu malume suka ce ma ya kai kusan mil 80 yace wa hadhihi safinatu jariya ala wajhil ardi ala wajhil ma'i bi iznillah kuma tana tahiya da izinin Allah in za a tsaya bismillah in za a tahi bismillah annabi nuhu yana so ta yi kwana ta dawo wani wuri to ko bismillah zai duk abin da yake niyyar zuciyar shi idan yayi bismillah to shine matukin wannan jirgi yace innama yace inna lamma tagal ma'u Allah subhanahu wataala yake bamu labari yace lalle ne lokacin da ruwa ya ketare iyaka hamallakum fil jariya sai muka dauke ku a cikin jirgin ruwa kenan mutan annabi nuhu alaihi salam wannan kuma idan ka gaba da mu gaba daya dukkan mu zamu shiga cikin wannan saboda yanzu mu gaba dayan mutanen da suke duniya na yanzu tsatsan annabi nuhu ne da tsatsan waɗannan mutanen da suke tare da shi shi sa ake ce mishi abul bashar sani annabi nuhu alaihi salam shine uban ɗiyan adam na fari to baban ɗiyan adam na biyu shine annabi nuhu alaihi salam saboda lokacin da wannan jirgi ya dauki mutanen da ya dauka to yanzu jikokin su ne da ɗiyan su gaba daya a wancan lokacin kowa sai da ya mutu to Allah sai yake cewa lilaja'alaha lakum tazkira mun yi haka ne dan mu sanya muku wa'azi wa ta'iyaha uzrun wa'iya kunne mai kiyaye ta kiyaye duk wanda ya ji labari an aiko da annabi nuhu alaihi salam yayi tawazi shekara 50 ne babu mutane suka ga imani Allah ya sa shi jirgin ruwa dan ya tsira suke mishi izgili to a ƙarshe Allah ya halaka su to wannan abin izina ne ga dukkan mai imani kenan annabin da Allah ya aiko ba a saba mishi kuma dokokin Allah bin su ake da gulgudun iyawa Allah ce tajribi ayyuna jaza'an liman kana kufir Allah shi yake kula da wannan jirgin ruwa da ilimin shi subhanahu wataala kuma wannan ruwa da ya halaka waɗannan mutane sai ya zamanto sakamako ne da duk wanda ya kafirta Allah yake cewa wanada nuhu ibna malaka haza huwa ibnu rabi' wa ismuhu yam malamai suka ce wannan shine da na annabi nuhu na hudu kawai ya kasa imani ya kafirta baya daga cikin masu rabuwa kana kafiran malaka kafir da'ahu abuhu an yu'mina wa yarkab ma'ahu har lokacin da jirgin ya fara daukan mutane aka hawa mutane jirgi ya ruwa ya fara cin duniya a lokacin ma annabi nuhu ya ce mishi zo kai imani ka shiga jirgin ruwa mu tare da kai amma bai imani ba wala yaghruqu mislu ma yaghruqu al-kafirun yace shi kuma annabi Nuhu baya so ya dirmiya kamar yadda kafirai suka dirmiya shi, ashe bai san ba cewa shi ma kafiri shine ya ce mashi zan je wajen dutse kana ina hawo kololon dutse, ai babu ruwan da zai iske kololon dutse, shi ko bai san ba wani ruwa ne na musamman wanda yafi karhin kololon dutse, sai da komai ya halaka. To anan ne yake kawo ta kissa wanda take bata inganta ba, aka ce akwai wani iwaje sunan shi Kato Dogo, wanda duk ruwan da aka yi daidai kwabarin shi yake, kuma ya rataye matar shi a kahodin shi, su waɗannan ruwan ma na annabi Nuhu babu wanda ya yi da shi. Aka ce to matar in ta ji yunwa ya zai sai meka hannun shi cikin ruwa, in ya kamo kihi sai meka ma rana, in ta gasa sai ba matar ta ci. Wai haka suka yi ta yi har ruwan ya yare, wanda ka sani daga cikin kwashe-kwashe na tarihi wanda ke mara ma'ana. Tunda Allah subhanahu wa ta'ala cewa yayi in dai kawai cikin biyu ne, in mai imani ne yana cikin jirgin ruwa ya tsira, in mara imani ne to kawai jirgin ruwa ya tsaye da shi, kenan biyu ne, in ma nan wa in ma can. Allah subhanahu wa ta'ala sai annabi Nuhu yake ce ma dan shi la asimal yawma min amrillahi illa man rahim, yau babu mai tsira sai wanda Allah ya ji kanshi, wa hala bainahumul mawju fa kana min al mughraqin, shi ma sai halaka. Ashe kaga imani shine gata, amma ba ka kasance ba dan wani, inda za a ce kasancewa dan wani shine gata, to Allah subhanahu wataala da ya bar wannan da na annabi Nuhu alaihi salam, kuma da ya bar matar shi, amma da yake ba su da imani, ba su imani da Allah ba, ba su imani da manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam, su ma suna daga cikin wanda aka gidirmiya su. Na'am, qila ya rab
wa qila ya ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين.
قال يا نوح
إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين.
نعم، الله سبحانه وتعالى سيتي وقيل يا أرض ابلعي ماءك. Sai Allah ya ce to yanzu tunda an tseratar da wanda suke masu imani marasa imani sun riga sun halaka, sai Allah ya ba ƙasa umurni cewa ta tsotse wannan ruwa da ta hoto da shi, wa ya sama wa aqli, kenan ke ma sama ki tsaye da ruwa da kike zubawa, wa ghidal ma'u, sai ruwa ya tsotse a ƙasa, wa qudiyal amru, Allah ya kadarta lamarin shi na cewa masu imani sun tsira marasa imani sun halaka. Wastawat alal judiyu, sai shi wannan jirgin ruwa ya zo daidaita a kan wani wuri judi. Waƙila, sai aka ce bu'dan lil qaumin zalimin, nisantar rahama Allah maɗaukakin sarki ga mutanen da suke azzalimai ne, kenan an musu tirda Allah waje waɗannan marasa imani mutanen annabi Nuhu alaihi salam. Wanada Nuhu rabba, sai annabi Nuhu yake kiran Allah shi maɗaukakin sarki, kenan tunda ya ga ɗan shi dana zo tunda can Allah ya ce mishi wa ahlaka illa ma sabaqa alaihi alqaul, za a halaka mutane amma iyalinka da wane ne za su shiga ruwa. Shi annabi Nuhu sai ga cewa dan shi yana daga cikin iyalin shi, shine ya ce wa nada nuhu rabba, فقال ربي ان ابني من اهلي يتي يا الله اي دانا cikin iyalina ne wa inna wa'adaka alhaq ya allah kuma alqawlinka gaskiya ne wa anta ahkamul hakimin ya allah kaine mafi hikimar masu hukunci qala ya nuhu sai allah yace ya kai annabi nuhu innahu laysa min ahlik kenan wannan dana ka ba daga cikin iyalinka kenan mara imani ne innahu amalun ghayru salih shi mutun ne wanda ya aikata aiki mara kyau fala tasalli ma laysa laka bihi ilm sai allah ya mushi kashedi kenan daga yau kada ka tambaye ni abinda ba ka da ilimi akan shi inni a'iduka Allah ya ce ya kai annabi Nuhu ina maka wa'azi an takuna min al-jahilin ka kasance kada ka kasance daga cikin waɗanda suke jahilai ne yana duk mutumin da yake magana cikin abin da baya da ilimi akan shi to wannan lamari ne ko kuma siffa ce ta jahilci qala sai Allah ya ce rabbi akan annabi Nuhu yanzu sai ya ce ya ubangiji inni a'udhu bika kana ina neman tsari kawai kenan annaban Allah tuntuni ya koma zuwa ga Allah subhanahu wataala yace ina neman tsarinka Allah an as'alaka ma laysa li bihi ilm ya Allah ida ace in tambaye ka wani abin da ban da ilimi daga yau Allah ina neman tsarinka wa illa taghfir li kuma yace ya Allah na yi kuskure ya Allah idan baka muni gafara ba wa tarhamni kuma ka ji kaina akum min al-khasirin lalle zan kasance daga cikin waɗanda suke tabaku ne to kaga wannan shine ma'ana annabawan Allah annabi Nuhu alayhi salam to wannan waqila ya ardu bulaima aki shine mala yace yukhbiru ta'ala annahu lamma aghraqa ahlul ardi kulluhum illa ashab as-safina lokacin da aka halaka kowa sai wanda suka shin batun nan kadai to shine mana waqudiya al-amru ay faraga min ahlil ardi qatibatan duk wanda ya kafirta sai da aka halaka shi duk wanda imani kuma sai da ya kasance daga cikin wannan wanda suka tsira a cikin wannan jirgin ruwa wastawat malati ay as-safinatu ala al-judi qala mujahid huwa jabalun bi jazira shi wannan judi imam mujahid sai ya ce wani dutse ne a jaziratul arab kenan can gabas ta tsakiya yace arasat alayhi safinatu nuhu alayhi salam jirgin a karshe sai ya je sabka abu sa wannan dutse imam qatada yace istawata alayhi shahran hatta nazalu minha wa abqa allah as-safinata ala al-judi ibratan wa aya sai an tafi da aka yi wata guda inji imam qatada mutane suna sasaukowa da dabbobi da awaki da tsuntsaye duk wanda kuke gani a yanzu duk abin da yake rayuwa a nan duniya to cikin waɗannan ƴan bato ne suka yi wata guda suna saukowa sai Allah subhanahu wataala ya halaka duk waɗanda suke ba su ga wannan jirgin ruwa kenan kafirai to sai zamanto wannan bato sai da Allah ya bar shi zamanto aya ya zamanto ibra ya zamanto wa'azi ga mutanen baya yace hatta ra'aha awail hazil umma mutanen harko-harkon al'umma nan sai da suka ganta kenan lokaci yana tahiya ko gara ko wani abu dai har ya tsuha dai har ya lalace amma dai da sai a je a ce to ga jirgin annabi Nuhu ga wurin nan mala sai yake cewa kam min safinatin qad kanat ba'daha fa halakat wa sarat ramadan sai yace amma kahin wannan jirgin annabi Nuhu an samu jiragai da yawa sun lalace amma sai Allah ya bar da wannan imam dahak yace al-judi jabal bi musil yace wani dutse ne a musil musil kuma tana cikin iraq a yanzu wa qala ba'dhum huwa at-tur wasu ma suka ce tur sina wannan da yake misra anan ne jirgin ya safka wannan dai duka labari ne na malamai kenan samo tarihai imma daga mutanen da suka wuce ko kuma wani asar na wanda ke na ilimi dan dai a samu aina ne ki saboda abu ne tarihi kuma a wancan lokacin abun rubutu ya yi karamci ba kamar na yanzu ba ne habul akhbar yake cewa yana daga cikin kenan ada malamai na yahudawa yace inna safinata tafat ma baina al-mashriq wal maghrib shi wannan jirgin annabi Nuhu sai da yake wa duniya gabas da yamma gusum da arewa yana ta yawo sai yake cewa ma baina al-mashriq wal maghrib qabla an tastaqirra ala judi ka hanta zo ta zamana musu wannan dutse da Allah ya mu labari cewa wastawat ala judi imam qatada da wani sai suka ce rakibu fi ashir shahr rajab wasu ma suka bada watan da suka hawo wannan jirgi shine 10 da watan rajab wasu malamai kuma suka ce 10 ga watan ashura sai suka fito daga cikin wannan bato
wannan ne duka malamai ne suke bayani dan su kusanto mana abin da yake nesa na wannan ma'anoni. Allah subhanahu wataala yake wa mu labari annabi Nuhu ya kira dan shi sai yake cewa ay wa qadi wa attani bi najati ahli wa wa'adaka alhaq alladhi la yukhlif. Kenan shi annabi Nuhu alayhi salam a sanin shi tunda an ce dan shi iyalin shi ne, shi kuma Allah ya ce zai tseratar da iyalin shi, to shine sai ya ce ya Allah ai kai ne kace zaka tseratar da ni da iyalina ba za mu durmiya ba, to shine sai Allah ya ce mushi ya Nuhu innahu laysa min ahlik. Kenan wannan baya daga cikin ƴaƴanka. Abdullah Abbas yake cewa huwa ibnuhu ghayra annahu khalafahu fil amal wan niyya, shi dan shi ne amma ya saba mushi cikin aiki da kuma niyya. Kaga kenan abinda zai sa ka samu ladan Allah, ka samu rahama Allah, koda ko kai dan annabi ne, to dole ka gyara aiki kuma ka gyara niyya. Wa qala Ikrima, Imam Ikrima yake cewa innahu amila amalan ghayru salih, shi mutun ne wanda ya lalatacce aiki. Kenan dan haka bai cancanci Allah subhanahu wataala ya rahamshe shi bai sa cikin wani jigi ruwa. Wa yurwa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qara bi zalika, haka wanda Allah ya karanta siran Allah da mutala tabbata gare shi. Kenan wannan duka yana nuna mana, yana karantar da mu cewa mu yi kokarin gyara tsakanin mu da Ubangiji subhanahu wataala. Kowa da Allah ya halicce shi, to dokar shi ko kuma umurnin shi tsakanin shi da Allah tsakanin shi da shi ne. Ladan babanka bai anhwane ka, ladan ka bai anhwanin babanka, ladan mammaka kowa daidai ku. Wala taziru waziratun wuzra ukhra, kowa aikin shi, in da yayi uba haka yayi shi alada, idan da yayi da shi ma haka, uwa da uba kowane ne, kowa zai tsiratar da kanshi ne dalilin aiki mai kyau da kuma niyya kyakkyawa. Kene zaman to mutun yayi abu biyu, al'amalu salih da kuma mutaba'atun nabi sallallahu alaihi wasallama, kai aiki mai kyau kuma kai biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, to yanzu a lokacin da Allah zai baka ladan, Allah zai saka cikin wanda za su samu rabo a kiyama. Na'am. Ila ya Nuhu fi salam.
Ila ya Nuhu bi salamin minna wa barakatin alaik. Wa barakatin alayka wa ala umamin min qablik wa umamin. Qila ya Nuh bit.
Ko wurin ya bace. Can bayani. 40 da jikare. Qalar kam kin ya abugo ne ba aiki.
Qila ya Nuhu hubit bi salamin minna wa barakatin alayka wa ala umamin min qablik wa ala umamin mimman ma'ak wa umamun sanumatti'uhum thumma yamassuhum minna adhabun 'alim. Tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayk ma kunta ta'lamuha anta wala qawmuka min qabli hadha fasbir innal 'aqibata lil muttaqin.
Na'am. Allah saka da shi wani zai wa baki aran ma yana zuwa na zawa, babu mamaki bane, mu'jiza ce ta alqur'ani. Wani hadisi yake tabbatar mana da haka, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana salla kawai aya ta kiya, sallallahu alaihi wasallama yana zuwa yana zawa, ashe wani ne yake karatu sai shi ma sai nashi shiga cikin nashi, kaga shine aka san koma sallallahu alaihi wasallama shine mai alqur'ani. To shine da kare manzo Allah yace mali unaza, yace wani ne yake mun jayayya qur'ani, ina ja yana ja. To shine daga nan sai yace musu illi mai yana karatu, to fa ansitu, kowa ya shiru. Amma da haye ga liman yana karatu, wani yana karatu, kisa ba su a yi jami'i a wuri guda. To duka yana daga cikin mu'jizatul qur'ani, Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace. wa qala arkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha nan ku kuma baya za ku ga kasar ra za ku ga wani abu kamar pyramid kun ganshi wani wani abu haka ko to wannan yana daga cikin abubuwan da yake nuna mana cewa karatun qur'ani ba a yin shi da ka wannan ishimamu ake ce mishi kaga ita wannan ra ba ta da wani wasali amma shine in ka zo karanta shi a baki ake gani kenan malamin da zai koya maka daga wakinka ne zai gane nan da ka karanta daidai ne ko ba daidai bane wannan ronkin da ka gani sai bakinka ya zama haka wannan abin da yake wa qalar kabu fiha bismillahi majraha sai bakinka ya haka in ba ganshi haka ba ka faɗi kenan wani maki ake badawa zaka samu zero to wannan mu'jiza ta alqur'ani ana so mutum ya je wurin malami a karantar da shi a nuna mishi ga yanda Allah subhanahu wataala ya sauko da wannan alqur'ani ga yanda manzon Allah ya karanta malamai na tajawidi ga yanda suka rasa hanya da za a karanta qur'ani da kyau sai Allah ya ce qila ya nuhu bi salamin minna ya kai annabi nuhu ka sauko da aminci kene yanzu jirgin ruwa ya tsaya ruwa Allah ya ce sama ta tsaya kasa ta shanye ruwa ya shanye za a sauko Allah ya ce barakatun minna ga salama ga albarka alaika wa ala ummi mimman ma'at kenan albarka ga annabi nuhu alayhi salam albarka ga al'umman da take tare da shi minan albarka shine ziyada duk abinda aka ce Allah ya sa mishi albarka to zaka samu habbaka da kuma yaduwa to shine zaka diba wannan al'umma da take duniya gaba daya jikokin jikoki jama'a ne wannan wanda annabi nuhu alayhi salam ya dauko su a wannan jirgi wa umamun sanumattihum thumma yamassuhum minna azabun alim Allah yake akwai sosai al'ummomi kuma zamu jiyar da su dadi kenan daga baya idan rayuwa ta yi rayuwa Allah zai wasu mutane za a ba su abubuwa na duniya duk wani kayan morewa to Allah sai musu umurni sai su kibi Allah ya aika musu da wani manzo su kibin shi to thumma yamassuhum minna azabun alim a karshe sai Allah ya musu azaba wanda ke birri Muhammad bin Ishaq yake cewa lamma arada Allah an yakuffa tufana arsal rihan ala wajhil ardi fasakana alma Muhammad bin Ishaq yake cewa lokacin da Allah ya so ya tahi da wannan ruwa sai Allah ya aika da wata guguwa wannan guguwar da tazo ta kada ta kada kawai shi ga ruwan ya kwanta ruwa ya tsotse yaqulu ta'ala wa qila ya ardu bulai ma'aki zuwa aya kenan karshen aya wannan sai yake nuna cewa Allah subhanahu wataala ya ba shi ita kanta kasa umurni aka ba sama umurni shi ma ruwa aka ba shi umurni cewa aikin shi ya kare sai Allah ya ce tilka kaga wadancan kenan abinda aka bayyana aiko da annabi nuhu yace ku bota mu Allah shi kadai suka ce mishi kai ba annabi bane kai ba kaza bane Allah ya ce mishi kai ba to kai jirgin ruwa ka tsira duk wani labarin gaba daya shine tilka wanda ya wuce sai Allah ya ce min amba'il ghaibi nuhiha ilaika muke maka wahayi wannan ana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan yanzu ana ba manzon Allah labarin annabi nuhu alaihi salam ko kuma mu al'umman manzon Allah ana ba mu labarin annabi nuhu alaihi salam sai Allah ya ce ya kai ma'aiki ma kunta ta'lamuha ai kai da baka san wannan labari nan labari ne wanda shekaru dubunnai yace anta kai baka sani ba wala qaumuka mutananka kaga yanzu mu ba din ba dalilin alqur'ani ba ba za mu san tarihin annabi nuhu alaihi salam ba yace min qabli hadha kenan kahin a sauko da qur'anin nan kahin a ba da labari fasbir sai Allah yace ma manzo Allah kai hakuri kamar da muka wadi wannan labari da ake bada ba labari bane na mutun ya ji labari irin na shaho labarin shuni ya ji dadi ko ya ce an yi kaza a'a ana so ne a yi shi a aikace annabi nuhu ya sha wahala annabi nuhu mutane sun karyata shi annabi nuhu an ce mishi ya kori talakawa masu guri su yi imani to sai manzo Allah ya ga shi ma nafsu shi daidai abinda aka ma annabi nuhu haka ake mishi to shine sai Allah ya ce fasbir kenan kai ma kai hakuri innal aqibata lil muttaqin lalle ne karshe mai kyau na masu imani mala ce ulu ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam hazil qissa Allah yana ba manzo Allah wannan labari min amba'il ghaibi yani min akhbaril ghaibi as-salifatu nuhiha ilayka muke baka labari kaga wannan shi ma dalili ne akan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai san gari ba labari ne bashi ne yake min amba'il ghaibi nuhiha ilayka yace ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka kenan kai da mutananka ba san gari ba ba san wannan labari ba ay lam yakun indaka wala inda ahadin min qaumika ilmun biha babu wanda ya san wannan yaqulu man yukadhibuka innaka ta'allamtaha min saboda wai akwai wanda suke ganin ya za a yi manzo Allah ya zo ya ba da labarin annabi Nuhu alaihi salam shi ko baya nan akai su ko ba su yarda ba cewa shi annabin Allah ne to yanzu dalilin su kareta manzo Allah sai su ce wani ne ya karantar da shi to shine sai Allah ya kafa musu hujja wannan labari babu wanda ya san shi ko mutanen shi kenan mai imani ya imani wanda ba zai karyata sai ya karyata dan san rai bal akhbaraka Allah biha barai Allah ne baka labari mutabiqan lima kana alayhi al-amru sahih kamar yanda yake lamarin kamar da labarin mai kyau ke kamar ta sharu bihi kutubul anbiya qablaka Allah ya ce kamar da tahon da suka wuce na annabawa fasbir ala takdhibi man kadzabaka min qaumik to shine sai Allah ya ce ya rasulullahi kai hakuri duk wanda ya karata ka daga cikin mutananka kai hakuri da wannan karata da suka yi sai ta ce sai Allah ya ce wa naj'alul aqibata laka wa li atba'uk lalle wa li atba'ika za mu sanya lalle ne karshen kwarai naku ne fi dunya wal akhira duk lokacin da kaga ana gogormaya tsakanin ƙarya da gaskiya to koda ƙarya ta ci rinjaye to wannan lokaci ne amma a ƙarshe wanda yake na hal abada Allah subhanahu wataala ya sa shi ne ga masu imani kama fa'alla bil mursalin Allah ya ce annaba wanda suka wuce haka muka yi da su kaga da annabi Nuhu yanzu shekara 1050 ai mutane da yawa sai su ce ma kai ba annabi bane kullun ana mushi abubuwa marasa kyau kuma an ce Allah ya ka azaba ko ba kawo ba sai su kai wannan lokaci ya wuce wannan annabi ne ai shekara kaza ana cin mushi mutunci to ina Allah nashi yake sai mutane su rika irin wannan tunani to haka kuma ko yanzu sai ga mutane daga tunanin da ka horawa makiya addini makiya Allah makiya manzo Allah su ne masu wada'aji su ne masu kaza suna abin da su ga dama kamar Allah ya kyale su a'a Allah yana musu talala bai kamar sakin san sadru min haythu la ya'lamun Allah wata ran zai kama su to shine sai Allah ya ce haisu nasarnahum ala a'da'ihim duk annabawan da suka wuce ana ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi al'umma shi Allah sai da ya ba su nasara akan mutanen su kafirai shine Allah ya ce inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad indai nasara ce ta karshe to Allah bai bada wa sai ga masu imani sai Allah ya fasir innal aqibata lil muttaqin kana yamma aiki kai hakuri ko kuma ya kai mai bin addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko mai wa'azi ne ko mai saurare ne ko mai imani ne duk abinda za a yi kai hakuri karshe na kwarai yana ga masu imani karshe na kwarai yana ga masu takawa wannan al'ada ce ta Allah subhanahu wataala wala yansuranna Allahu man yansuruhu inna Allaha laqawiyyun aziz Allah zai taimaki wanda ya taimaka mishi Allah ko mai tsananin karfi ne kuma Allah mabuwaye ne yana yin abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama ko babu wanda isa ya ce kaza ne amma kullun Allah yana tare da bayan shi masu imani idan suka imani saban Allah yana sa Allah ya jinkirta cin nasara saban Allah yana sa Allah ya jinkirta wata rahamar shi ko jin kashi ga masu imani amma lokacin da aka sabanta imani kowa ya yi istighfari aka mai da lamari zuwa ga Allah subhanahu wataala to lalle tabbas sai ka ga nasarar Ubangiji subhanahu wataala Allah ya kara mana imani Allah ya sa mu daga cikin masu tsoron shi Allah ya sa mabiyan sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na hakika da fata mu da muka daidai Allah ta rabu cikin ladan wanda kina kuskure ne Allah gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi